sanarwar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma alherin Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Yau kungiyar da ke fafatukar kafa ƙasar Biafra IFOP ta ayyana fara aiwatar da shirin zama a daka kowace ranar Litinin. Muna da rahoto kan yadda lamarin ya kasance a kudu maso gabashin Najeriya. Sai kuma rahoto kan faɗakar da al'umma dangane da lamarin tsaro a jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Litinin, Murtala Faruk Sanyina zai shigo da labarin wasanni. Sani Sha'ibu Malumfashi ya gabatar da rahoto na musamman kan lamura da suke ɗauke hankalin al'umma a wannan yankin. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Litinin, Amurka da Burtaniya sun sanar da jerin takunkumai a kan ƙasar Belarus domin jan kunnen shugaban ƙasar Alexander Lukashenko sabili da musgunawa abokan adawar siyasarsa. Amurka ta kakaba wa kamfanoni da daidaikun mutane da dama takunkumi sakamakon rawar da suka taka a halin da ake kaiwa demokradiyya da ƴancin bil'adama da hana ƴan ƙasar faɗan albarkacin bakinsu da kuma cin hanci da rashawa, a cewar wata sadarwar shugaba Joe Biden. Baikin rashin mutunta muradun mutanen ƙasar Belarus, gwamnatin Lukashenko ta tafka magudin zabe biyo bayan gangamin hana faɗan albarkacin baki, a cewar sanarwar Biden. Takunkuman na Burtaniya kuwa za su auna masana'antun man fetur da kuma na ma'adinan ƙasar ne. Za su kuma haramta sayan wasu kaya daga ƙasar Belarus. Bugu da ƙari, takunkuman na Burtaniya za su hana wa jiragen saman ƙasar shiga Burtaniya. Kibanin wutar daji 800 suka faru a Italy a cikin wannan shekara, adadin da ya dinka sau uku, abinda aka saba gani a kowace shekara, wanda ya lalata dukiyoyin miliyoyin dala. Amma saboda rabin wannan adadin sun faru ne sakamakon ayyukan masu ƙone-ƙone da kuma manoma da suka saba wa dokokin hukuma. An kama wani mutum mai shekaru 50 da ke kiwon tumakai da awaki a makon da ya gabata, bayan da kamarar sa ido ta kamo shi ya cinna wuta a ranar Alhamis a kusa da garin Montesaccio, mai tazarar kilomita 48 daga Naples a kudancin Italy, a kusa da wani wuri da wutar daji ta yi barna a wancan shekara. Jama'an yankin sun ce akwai yiwuwar manomin yana kokarin sabunta abincin dabbobinsa ne shine yasa ya kona ciyawar, lamarin da ya saba wa dokokin kona daji. Ga hukumomin tabbatar da dokoki sun ce lamarin ya fi muni ne ga ayyukan masu ƙone-ƙonen. Taimakon abinci daga Majalisar Ɗinkin Duniya tana kaiwa ne ga rabin adadin mutane da take so abinci ya kai gare su a yankin Tigiri na Habasha, inji hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litinin. Hukumar abincin ta ce tana kai abinci ga miliyoyin mutane a yankin Tigiri da ya fada cikin yaƙi tun cikin watan Yuni da Yuli, amma ƙarancin man fetur da rashin hanyoyin sadarwa na nufin wasu miliyoyin mutane da ya kamata a kai musu abincin ba zai kai gare su ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta mutane 5,200,000 da suka kai kashi 90% na al'ummar Tigiri suna buƙatar taimakon jin kai. Mutane na shan wahala a Tigiri saboda rashin samun kayan jin kai sama da wata guda. Muna buƙatar mu isa gare su kafin su fada cikin yunwa. A don haka, hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga ɓangarorin biyu da su amince da tsagaita wuta, kana su ba da damar shiga da kayan jin kai saboda mu iya kai abincin ceto rayukan jama'a da wasu kayan buƙatar gaggawa kafin mu makara, inji Michael Danford, darakta mai kula da ayyukan hukumar a Tigiri. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin, kungiyar 'yan bindigan ƙasar Mali masu ikirarin musulunci sun kashe akalla mutane 50 a wani samame da suka kai a wasu ƙauyukan tsakiyar Mali guda uku da suke kusa da iyakarta da Nijar. An kai wa ƙauyukan hari ne a lokaci guda da suka hada da Wataguna da Karu da Diotigif da misalin karfe 6 na yamma a jiya Lahadi, a cewar rubutaccen bayanin babban jami'in gundumar Asongo da ke karkashin gwamnan yankin Gawo. An lalata gidaje kan aka kona su ƙurmus, aka kwashe musu dabbobi, a cewar bayanin da kamfanin dillancin labaran Reuters ya gani. Alƙaluman farko sun nuna mutane 51 ne aka kashe, amma wasu da dama sun jikata. an gudanar da tarukan kasa da kasa guda biyu a jere a Qatar a cikin wannan mako domin tursasawa bangarorin da suke yaki da juna a Afghanistan su koma kan teburin tattaunawa kana su cimma yarjejeniya kafin yakin ya wuce gona da iri. Kokarin yan diplomasiyyar na zuwa ne yayin da kungiyar yan ta'adda ta Taliban take kara samun karfi duk da cewar Amurka na ci gaba da kai hare-hare ta sama da zummar taimakawa sojojin gwamnatin Afghanistan. Haka zalika kokarin na yan diplomasiyya ya biyo bayan kashedi da Majalisar Dinkin Duniya ta yi a makon da ya gabata cewa Afghanistan ta shiga cikin wani sabon yanayi mai muni da yawan barna. Wakilin Amurka na musamman a Afghanistan Zalmay Khalilzad da takwarorinsa daga Rasha da China da kuma Pakistan za su gana a Doha babban birnin Qatar a jibi Laraba a karkashin abin da aka kira a hukumance da fadada tattaunawar masu shiga tsakani. Majiyar diplomasiyyar tana fadawa muryar Amurka. A ƙarshe, kwamitin Majalisar Dinkin Duniya akan sauyin yanayi ya yi kashedi cewar dumamar yanayi ta zama yanayi na dindindin ga rayuwar yau da kullum, amma kuma za a iya ɗaukar matakan daƙile mummunan tasirinta. Yau Litinin, kwamitin gwamnatocin akan sauyin yanayi ya fito da wani rahoto da aka daɗe ana jira, yana cewa ko shakka babu sauyin yanayi da ayyukan bil'adama ke haddasawa su ne a hankali suke kai dumamar yanayi a doron ƙasa zuwa ma'aunin digiri Celsius 1.1 tun farkon karnin 1900 kafin ya waita masana'antu.
Ba gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a kudu maso gabashin Najeriya, inda bayanai daga sassa daban-daban na yankin ke nuni da cewa umarnin hana fita a duk ranakun Litinin da kungiyar IFOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra ta ayyana kama daga yau ya yi tasiri ainihin a jihohin Abia, Anambra da kuma Enugu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Alphonsus Okorigwe ya haɗa mana.
Ko da yake Mr. Kanun ta Kano, wato kanin mazan nan da Kano madugun kungiyar IPOB ya ayyana dakatar da wannan umarnin don baiwa ɗaliban sakandare masu zana jarabawar NECO dama. Kamar yadda jaridar Punch ta ruwaito, ita kungiyar IPOB dai ta fito nan take ta musanta hakan da jaddada cewa umarnin na nan daram. A cikin wannan cafakiyar ne ‘yan kasuwar arewa a yankin kudu maso gabashin Najeriya suka ce san ba za su bi wannan umarnin hana fitan ba, bisa asarorin da suke tafkawa a duk lokacin da kungiyar IPOB ta ba da irin wannan umarnin. To koya batun yawa kana a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabas.
Kana magana Salihu Dan Wanzan, shugaban kasuwar Bata Aba. Nan a cikin garin Aba babu wani ƙarfi kuma wanda yake yawo. Kowa na gidansa, ka su nema mutane ba zuwa su bude shagunansu. Yanzu babu komai, ba motsin komai, illa sojoji suna zagayawa cikin gari da 'yan sanda. A halin yanzu wani bangare ma ko ɗan keke ma wanda za ka shekata wani bangare babu shi.
Sunana Alhaji Bello Mai Gari, ni ne chairman din garken Amasi Anambra State Oka. Gaskiya a garin Oka dai muna nan lafiya, muna zaune lafiya, mun fito muna zaune a kasuwar mu sai dai ba masaya. A wasu abin da yake ciki da mutane sun zazzauna a gida, kowa yana zaune a gida. Duk da yake gwamnati take mu fito mu gudanar da aikin kasuwar mu kamar yadda muka saba, amma gaskiya ba mutane.
Sunana Ibrahim Samaila, mazauni Enugu. A yanzu dai halin da ake ciki a yanzu gaskiya kamar yadda aka bada sanarwar cewa kada kowa ya fita. Yau sanadiyar zaman makoki da ake akan shari'a da ake ma inan da Kano. To gaskiya wannan dokan ta riga ta karbu. Dan yanzu maganar da nake da kai ko kwaro babu akan wannan hanyar na Port Harcourt Express. Sannan kuma cikin garin ma haka yake shiru ba wani wanda ya fita.
Sunana Lawali Ibrahim Sadiq. Sannan kuma halin da ake rewa ne mu abin da mai dana da abubuwa suna tafiya a gurguru. Inda ya kamata gaskiya. Amma kuma kamar a ce inda aka fito ba kamar yadda aka saba ba, amma dai gwargwado dai abubuwa suna fiya daidai, amma kuma kamar yadda aka saba gaskiya. Sai aka tambayin kona sun fito, sannan kuma aka sai zaga sun fito don haɗa makaranta ma na gani. Sai dai ba kamar amma jirga-jirga ta jama'a, yawanci yawan jama'a gaskiya ba kamar da ba.
Sunana Alhaji Halabi Ismail. Gaskiya yau din nan kusan in ce muna cikin zaman lafiya a jihar Ebonyi State, domin yanzu wannan hira da nake da kai ma yanzu ina bakin hanya ne, za ka iya jin ƙaramin mota. Ina wucewa komai an fito, mutanen mu sun fito, ba wani tsangwama ba komai ba tare da hankali
wato ma'aikata da ƴan kasuwa kowa ya fito kenan
kowa ya fito shaguna an bude masu neman abinci ne da kullun duk sun kakkafa tare su
amma dai wannan tasirin bai karasa karkarar yankin ba inda jama'a da dama suka fito gudanar da harkokin su na yau da kullun tare da bude kasuwanni da shaguna da makarantu A ranar 30 ga watan Yulin da ya gabata ne kungiyar IPOB ta ayyana duk ranakun Litinin a matsayin ranakun zaman gida kama daga yau har sai an sako jagoran Tamazu Nnamdi Kanu daga inda hukumomin Najeriya suka tsare shi Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umuahia Najeriya
Daga Najeriya kuma sai makwabciya jamhuriyar Niger inda kungiyar kare hakkokin yan gudun hijira ta kasa da kasa tare da hadin gwiwar hukumomin gundumar birnin Kwanni suka ziyarci waɗansu garuruwa da ke iyaka da Najeriya domin fadakar da su game da sha'anin tsaro a wannan yanki da yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane suke addaba al'umma. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Kungiyar nan ta kasa da kasa mai kula da kare hakokin yan gudun hijira mai suna a Faransanci OIM Organisation Internationale de la Migration ce tare da hukumomi na bariki da na gargajiya ta zagaya garuruwan da suka hada da shi ko an buta shetau da garin Tsamiya dake cikin da'irorin bazaga da alela dukkan su dake iyaka da tarayyar Najeriya don fadakar da su al'ummomin akan ababen da suka shafi tsaro da kiwon lafiya da zamantakewa kana al'ummomin kasashe biyu tala'akari da yanda sannu a hankali yan bindiga dadi ke cin karan su ba babbaka a waɗannan iyakar ta hanyar garkuwa da mutane a bangaren Najeriya kuma sai an biya kudaden fansa Hassan Abdulsalam shine wakilin kungiyar dake kula da yan gudun hijira OIM reshen jahar Tawa
saji donc de promouvoir donc je dis la collaboration entre FDS communauté frontalière et autorité en vue donc
Wannan rangadin muna yin sani don bunƙasa dangantaka tsakanin fararen hula da jami'an tsaro da ma mahukunta don a samu gudunmuwar kowa da kowa mai daurewa wajen kula da iyakokin wannan jahar Tawa da ma dukkan wannan kasar gaba daya.
Initiation participative et inclusive des frontières dans la région en particulier et dans l'ensemble donc sur le territoire nigérien en général.
Hukumomin da ke cikin wannan tawagar sun yi daukar magana a cikin wannan rangadi domin fadakar da al'ummomin da irin kokarin da suke iya kawowa jami'an tsaro don samun zaman lafiya a cikin ƙasa kamar yadda Ahmed Tahiru magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni yake bayyanawa
la campagne nous a permis de toucher du doigt les populations sur les frontières
Wannan rangadin ya ba mu damar ganawa ta garin da garin da al'ummomin da'irorin alela da bazaga domin tattaunawa akan abinda ake zance a ko ina a wannan lokacin. A wannan rangadin an gabatar wa al'ummomin da aka ziyarta da wasannin kwaikwayo akan sha'anin tsaro hamma an yi wasan ƙwallon ƙafa na sada zumunci tsakanin jami'an tsaro da fara kula matasa na waɗannan garuruwan da aka ziyarta don ƙarfafa zumunci tsakanin bangarorin guda biyu wasan da jami'an tsaro suka lashe da ci ɗaya da banza Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaishe ku sai kuma rahoto na musamman inda a yau Sani Shaibu Malumfashi ya nazari kan harkokin tsaro a yankin Zamfara
A Najeriya, rundunonin tsaro sun dukufa ga bin hanyoyin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar. Al'amarin da yanzu ya tashi daga matafiya da kuma manoma. Abin ya kai ga sarakuna da kuma iyalan manyan ƙusoshin gwamnati. A iya cewa bisa wannan yunkurin ne ya sanya babban hafsin askarawan sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya ziyarci jihohin Katsina da Zamfara don ganawa da askarawan rundunarsa da ke aikin yaƙi da 'yan bindiga. Da yake jawabi ga manema labarai, Lieutenant General Faruk Yahaya cewa
It's only usual to visit the field and interact with the their officers and men and see them on the ground, appreciate the job they are doing.
Yana daga cikin aiki na in ziyarci askarawan Najeriya da ke fafatawa da ƴan bindiga a waɗancan jihohi in tattauna da manyan hafsoshinsu don sanin bukatunsu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da yaba musu bisa gagarumin aikin da suke yi a halin yanzu. Bukatunsu masu sauki nan take zan iya biya musu su. Sauran kuma sai a tura ga headquarters rundunar soja don aiwatar da su. Babu shakka askarawan soja na Najeriya tare da takwarorinsu da kuma sauran hukumomin tsaro suna bakin iya kokarinsu a fadin tarayyar Najeriya wajen harkar tsaro. Daga bisani General Yahaya yayi wata ganawa ta sirri da gwamna Bello Matawallam a ofishinsa kamar da yadda yayi da gwamna Aminu Bello Masari a can jihar Katsina. A yayin da gwamnatin tarayya take daukar matakan soja kan ƴan bindigan da suka addabi kasar musamman yankin arewacin kasar, ita kuwa gwamnatin jihar Zamfara ɗaya daga cikin jihohin da suka fi fama da ƴan bindiga hari ba dare ba rana, ta da kofa ne wajen yin kira ga al'ummarta da su guji ɗaukar doka a hannunsu don kaucewa cutar da waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Hasali ma wasunsu ma da dama suna ƙyamar abubuwan da dangunansu na dawa ke yi wanda yake ja musu baƙin jini a cikin gari. Gwamnan ya ce galibi waɗanda suka tuba suna nan a cikin gari ana zaune da su lami lafiya suna kuma taimakawa wajen zakulo waɗanda suka bijire wa tubar da suka yi da kuma waɗanda ke sace mutane sukan bi su taimaka wajen kwato mutanen da aka sace dan kaucewa cutar da waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, inda ya ƙara da cewa har yanzu da kwai waɗanda suka tuba da jimawa kuma suna taimakawa gwamnati wajen ceto mutanen da aka sace ko kuma zakulo waɗanda suka bijire wa tubar da suka yi suka koma daji suna aikata tu'annatinsu. Gwamna Bello Matawalle ya yi tattaki na musamman don yin ta'aziyya ga waɗannan masarautu biyu bisa mutanensu da aka kashe da kuma waɗanda aka tilasta musu yin gudun hijira ya zuwa garuruwan Tudun Mantsira sanadiyar hare-haren da ƴan bindiga suka yi musu.
Ina jajanta muku waɗanda na riga mu gidan gaskiya Allah ya kauce da rahama. Allah ya tsare rayuwarku. Rayuwarmu gabaki ɗaya. Kuma Allah ya isa muku. Waɗanda ke da hannu da azo ana kashe al'umma kowaye shi a Zamfara Allah ya tuna masa a cikin da gando da gon shirya ne Allah ya shirya shi.
Ya kuma yi kira ga jama'a da su taimaka wajen baiwa jami'an tsaro bayanai na sirri da zai taimaka ga kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci satan mutane da kuma neman fansa.
Muna son kuma jami'an tsaro haɗin kai duk wanda kun ka san amugu ko yana bada bayanan da sirri bakalayen da ban shiga da zaman lahiya ba to ku haɗa mu jami'an tsaro, amma abin da muke kira gare ku to kada ku ɗauki doka ga hannunku, idan kun ji na kawo ku farmaki ku zagaye garinku ku kare kanku.
Da yake mai da jawabi mai martaba sarkin muradin cewa
waɗannan al'umma an kashe mutum 36 a wannan yanki, suna da iya suna da mata dukkan suna nan ko suna ta duɗe gari, don haka a matsayinka na mai tausayawa wannan taimako da kake baka muna fata a taimaka mana da gaugawa domin waɗannan mutanen su samu kwanciyar hankali. Ka akwai bukata gare mu mu taimaka da addu'a mu ga cewa taimakon Allah wannan zaman lahiya ya tabbata.
Sanisha Malafashi, murya Amurka daga Gusau, Zamfaran, Najeriya.
A gaida na Malafashi, kada dai a sha'afa wannan shirye yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
la kinga na bolingo dokola bana mafasa bapotina yena ngai bayebana ki bamela ki kutoko mwa masanga yanga na lexe zala ki jete yanga na kumuse zala ki avoturete ezala ki se l'amour bolingo rien que l'amour. Bafuya bolingwanga na ye la rana tania kana kingai na lexu kempembe na moto tikino liwali kukabula biso mikola mile kia lexu musa bongo liezaleli paya lefra pesa abuye mabe kumusa pesa abuye kolo halobi azwina ye mosusu oyako pesa ebolingwa mingie. Mère Ebé, Mère Véro la Congolaise. Mais pour la Nini Bastia, les lobes à l'Indi Kouvanda, quand on m'a dit mon côté. Bazouin Zoto, ma commissaire, un gros colo moutouka. Baboussani Kin Zoto, un moutou, c'est le temple de Dieu. Soki Boubangin Zoto, te Boubanga Zambi. Mère Emilien, Lipunzo, la marraine. Sœur Irène Danté, Yedi Sava la gouvernante. Ah ouais. La pauvreté n'est pas de Dieu, Biblia et l'Oba. Salana Moubali Boubali n'a pas si mon colombo se sont fait beaucoup zoa. Ouella la vie sana dinate, Alex Koumoussio Kangaï. Bakota ma bala, Kasi Bolingo Bazouate. Bassomba Bambeto, Kasi Pongi Bazouate. L'amour ne se change qu'en amour. Honorable Serge Nguakamabe, Rokombena, Mibali Moussouson Dreba Lingaka Basi Batula, Okomona Yona Isila Kala, Malinga Yukakona Moutou Moussousouté, Batanta Moussous, c'est-à-dire Komonika Nakata Misoko Sentir Benza Moutou Mamabe, Alinga Komona Ka Jeune Fille Nami Sauté. Venga kabango ba tonto inachevé, ba tonto perdu. Obiso tuzana échafaudage. Yawe songa ose mo masumwe silikole kae. Mabeo ya salinga taba tomukiri base pelite. Yakata mpokwa lelo mpomo na ndenge nga nakoma. Oya lelo nga inazangi sibulingo na yoye.
Yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin na da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Baya ta haihu a shirye-shiryen dan wasan kasar Argentina Lionel Messi na komawa kungiyar PSG ta kasar Faransa bayan bankwana da kungiyarsa ta Barcelona a yayin da lauyoyin Barcelona suka garzaya kotu domin hana komawar Messi a PSG. Wannan da wata sabuwar dambarwa ce dake kokarin kawo koma baya ga sauya shekarar ta Messi, wanda masu fashin baki ke ganin wani yunkuri ne na karshe na Barcelona na hana dan wasan mai shekaru 43 komawa PSG. Messi yayi bankwana da kungiyar ta Barcelona cikin alhini da zubar da hawaye a jiya Lahadi a wani taron manema labarai. Barcelona ta yanke shawarar barin Messi ya barta bayan da ta gano cewa biyan albashin sa kan iya sabawa dokokin kashe kudade na kungiyoyi. Haka kuma zai iya jefa ta a cikin mawuyacin halin tattalin arziki na tsawon shekaru 5 masu zuwa, duk da cewa dan wasan ya amince da sabon kontaragi da kungiyar tare kuma da rage yawan albashin sa. Hakan ya sa nan take PSG ta kai cafa akan Messi tare da tattaunawa da jami'an sa, inda kuma tun a jiya Lahadi aka sa ran isar Messi a birnin Paris domin kammala shirye-shiryen komawar sa. to sai dai kuma lauyoyin na Barcelona da suka garzaya kotu suna kalubalantar komawar sa PSG wanda suka ce ita ma kan iya saba dokar kashe kudade ta kungiyoyi idan ta sayi Messi saboda la'akari da yanayin da Baitul Malin ta yake a ciki. A bayanin karar da lauyan Barcelona Juan Branco ya fitar, ya ce matsalar kudade da PSG ke fuskanta a halin yanzu ta mafi muni akan ta Barcelona. A wata sabuwar kuma kashi na neman gamewa ga kungiyar ta Barcelona a yayin da rahotanni suka bayyana cewa dan wasan ta Sergio Aguero na duba yuwar barin kungiyar bayan ficewar Lionel Messi. Aguero ya koma Barcelona ne a wannan bazarar daga kungiyar Manchester City ta Ingila. To amma jaridar wasanni ta Forbes Report ta rawaito cewa yanzu haka dan wasan na neman hanyar warewa. Yanzu haka kuma dan wasan ya shiga hutun rauni da ya samu har na tsawon makonni 10 ba tare da buga kwallo ba. Kungiyar ta fitar da sanarwa cewa gwajin da aka yi masa ya tabbatar da cewa ya ji rauni kuma zai tafi jinya ta tsawon makonni 10. Wata kafar watsa labarai ta Catalan mai suna Betev ta bada rahoton cewa wannan dambarwa da ke addabar Barcelona kan iya kazancewa a yayin da Toni Aguero ya sanar da lauyoyinsa da su duba yiwuwar soke kwantiraginsa da kungiyar. Kasar India ta shirya wata gagarumar karramawa a yau Litinin ga 'yan wasan da suka wakilce ta a gasar wasannin Olympics ta bana da aka kammala a birnin Tokyo ta kasar Japan. Don daga saukar 'yan wasan a filin jirgin sama ne suka sami gagarumin tarbo da ke zaman yabawa da jinjina kan namijin kokarin da suka yi na lashe lambobi a gasar. India ce kasa ta 48 a jadawalin kasashe da suka fi yawan lashe lambobi a gasar ta bana, inda ta sami lambobi 7 da suka hada da zinare 1 da azurfa 2 da kuma tagulla 4. To sai dai a wajen taron karramawar da ya sami halartar manyan jami'an gwamnatin kasar, ministan wasanni Anurag Thakur ya ce gasar ta Olympics ta Tokyo da yace daga cikin ababen tarihi da suka taba faruwa da kasar ta India. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida na sanyin na shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga baba Yakubu Makeri ya sake shigowa da station muhimman kanin labarai.
Yau Litinin Amurka da Burtaniya sun sanar da jerin takunkumai a kan kasar Belarus domin jan kunnin shugaban kasar Alexander Lukashenko sabili da musgunawa abokan adawar siyasarsa. Amurka ta kakaba wa kamfanoni da daidaikun mutane da dama takunkumi sakamakon rawar da suka taka a halin da ake kaiwa demokradiyya da yancin bil'adama da hana 'yan kasar fadan albarkacin bakinsu da kuma cin hanci da rashawa, a cewar wata sadarwar shugaba Joe Biden. Baicin rashin mutunta muradun mutanen kasar Belarus, gwamnatin Lukashenko ta tafka magudin zabe biyo bayan gangamin hana fadan albarkacin baki, a cewar sanarwar Biden. Kibanin wutar daji 800 suka faru a Italy a cikin wannan shekara, adadin da ya dinka sau uku abinda aka saba gani a kowace shekara, wanda ya lalata dukiyoyin miliyoyin dala. Amma saboda rabin wannan adadin sun faru ne sakamakon ayyukan masu kone-kone da kuma manoma da suka saba wa dokokin hukuma. A ƙarshe, taimakon abinci daga Majalisar Dinkin Duniya tana kaiwa ne ga rabin adadin mutane da take so abinci ya kai gare su a yankin Tigray na Habasha, inji hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya a yau Litinin. Hukumar abincin ta ce tana kai abinci ga miliyoyin mutane a yankin Tigray da ya fada cikin yaƙi tun cikin watan Yuni da Yuli, amma ƙarancin man fetur da rashin hanyoyin sadarwa na nufin wasu miliyoyin mutane da ya kamata a kai musu abinci ba zai kai gare su ba. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta mutane miliyan 5.2 da suka kai kashi 90 cikin 100 na al'ummar Tigray suna buƙatar taimakon jin kai. Mutane na shan wahala a Tigray saboda rashin samun kayan jin kai sama da wata guda.
To masu saurare, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko mana da sako ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni alheri, ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri.